الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da Yahuda jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin Al-Maqamat maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Darasi da ya gabata a yau muna 13 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 6 ga watan 11 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 38 mai suna Al-Marwiya. Don haka insha Allahu ta'ala darasi na yau za mu tashi makamar da ke bayanta. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقامة 39 الأمانية. ما لم الله يجيك أنسى نافدا ونم مقامة 40 بعدها ودى أكي كرن تدسونا الأمانية. إتوانا مقامة wato ta kai dangane ne zuwa wani birni wanda ake kiran shi Oman. Oman wato birni ne wanda yana cikin Jaziratul Arab. Akwai kuma Amman, ita Amman wato tana cikin birnin Sham. Kenan ita a yau in ka ce Oman, daula ce wadda take mai zaman kanta. Ita kuma Amman wato wani gari ne wanda yana daga cikin garuruwa na Sham. To shine malam yake faɗa: haddath al-Harith ibn Hammam. Al-Harith ibn Hammam ya ba da labari annahu qala, shi yake faɗa: lahijtu mukhdarra izari wa baqala izari. Yake cewa lahijtu wato nayi tsananin kwadai, mukhdarra izari, tun lokacin da madaurin gyautu na wato yayi tsanwa. An gane ku? Tun lokacin da madaurin gyautu na wato gun madaurin gyautu na yayi tsanwa, wa baqala izari wato sajina ya fito. Lafazin ikhdarra izari kinaya ce, ma'ana lokacin da gashin gaba ya fito masa, domin kasancewar farar fata lokacin da gashi zai fito a wannan mahalli to wurin yakan yi tsanwa, shine suke cewa ikhdarra izari, ma'ana gashin gaba wato ya tsuro masa shine yace wa baqala idari wato sajina ya fito bi ana ajubal barari ala zuhuril mahari nayi tsananin nayi matukar kwadai wato game da sare dazuka da tafiya ala zuhuril mahari abusa bayan taguwai waɗanda suke na banu mahara sukan fada naqatun mahariya ta kai dangane ne zuwa maharatu guna haidan wanda kabila ce waɗanda suke sanannu waɗanda sun shahara game da zababban raƙumma dan haka duk wani zababban raƙumi ake kiran shi mahari kamar yadda karmu manta ya gabata shine yace bi ana ajubal barari da naka sari wato dazuka da tafiya ala zuhuril mahari abusa bayan zababban taguwai unjudu dauran wa asluku taratan gaura wani lattin nakan hau tudu wani lattin kuma nakan shiga kurani idan aka ce najid shine tudu gaur shine kurani shine yace unjidu dauran wani lattin nakan hau tudu a cikin tafiye tafiye na wa asluku taratan gauran yace wani lattin kuma nakan shiga kurani hatta falaitul ma'alima wal majahila yace har aka kai lokacin da na sari da tafiya al ma'alima wurare waɗanda suke sanannu wal majahila da waɗanda ba a san su ba ma'ana dazuka da waɗanda aka taba bi da wanda ma ba a taba bi ba yace dun na sare su da tafiya wa balawtul manazila wal manahila yace kuma na jarraba al manazila masaukai wal manahila wato da mashaya lafazin manahil jam'i ne na manhal idan aka ce manhal mashaya kenan wa admaytu sanabika wal manasima kuma na sanya kohotan dawakai sun fitar da jini saboda tsabar tafiya wal manasima wato da takon raƙumma da takon raƙumi lafazin manasim jam'i ne na mansim mansim shine takon raƙumi an gane ko lafazin as-sanabik shi kuma jam'i ne na sumbuk shine kohotan doki wa admaytu sanabika wal manasima na sanya kohotan dawakai suka ringa fitar da jini saboda tsabar tafiya wal manasima wato da takon raƙumi wa anbaytu sawabika war rawasima na ramar da as-sawabika dawakai war rawasima wato da raƙumma lafazin anbaytu an ciro shi ne daga al-inba idan aka ce al-inba shine wato ramar da dabba saboda wato tsabar bulaguro kamar yadda can imru'ul qais yake fada a wata waƙar sai yake cewa walam unbil matiya bi kulli kharqin amaki quli lamma israbi ash-shahid yace walam unbil matiya kace kamar ban ramar da wato taguwa bi kulli kharqin a dukkan wani wato kungurmin jeji a makki kuli mai zurfin tsawo lamma israbi mai yawan walkawa ta kawalweniya shine yace wa anbaytu sawabika war rawasi na ramar da dawakai war rawasi wato da raƙumma falamma maliltul ishara falamma maliltul ishara wa qad sanahali arabun bi suhara yace lokacin da na kosa da tafiya ta cikin jeji lafazin al-ishar shine tafiya fi sahara a cikin wato dokar jeji shine suke cewa ashartu ma'ana na bi sahara kenan shine yace falamma maliltul ishara lokacin da na kosa da tafiya ta dokar daji wa kad sana hali arabun bi suhara wata bukata ta bujuro mun bi suhara wato game da birnin suhara suhar ita ce dai Oman ke an gane ko wannan sunan ta ne a wancan lokaci da ake fada mata kuma sannan daga baya sai aka fi sanin ta da Oman yace miltu ilajtiyazi tayyari waqtiyari alfulki sayyari sai na karkata izuwa wato yanke ko kuma kace sai na karkata izuwa sari kun yanke kun hanti ku wato da tafiya waqtiyari alfulki sayyari wato da zabar jirgin ruwa wanda yake mai gaggawar tafiya shine yace miltu sai na karkata ilajtiyazi tayyari izuwa yanke kumfan teku wato da tafiya waqtiyari alfulki sayyari da zabar wato jirgin ruwa wanda yake mai yawan tafiya fanaqaltu ilayhi asawidi wastasahabtu zadi wa mazawidi yace sai na dauki asawidi karkace na ilaihi zuwa gare shi wasta sahabtu zadi wa mazawidi na abuci guzurina wa mazawidi da burgamina lafazin mazawid jami'i ne na mizwad idan aka ce mizwad shine burgami wanda matafiyi yakan saka guzurinsa a ciki thumma rakibtu fihi rukuba hadirin nadirin adilin li nafsihi adirin yace sannan sai na hau wannan jirgi na ruwa rukuba hadirin irin hawa na matsoraci nadirin mai cima kansa alwashi cewa in har Allah ya sauke shi lafiya to yana da alƙawari a kansa zai aikata ibada kaza shine dai wato addawal azilin kuma ina mai azilin li nafsihi ina mai zargin kaina mi ma ya kawo ni wai na hawo wannan jirgi azirin kuma ina mai ba kaina hamzari ina cewa bukata ce ta saddu ala dole ne falamma shara'ana fil qul'a wa rafa'ana shura'a lisur'a lokacin da muka fara filkula game da wato ciratuwa shine tafiya warafa'ana shura'a muka daga wato falfilu na jirgi li sur'a wato saboda yin gaggawa idan aka ce ashura wana ashuro wato sune waɗannan falfilu na jirgin ruwa wanda ake sanya masa wannan wato manyan dirafu haka falfilu dai wanda iska take kadas domin yayi gaggawa a wajen tafiya shine yace falamma shara'ana fil qul'a lokacin da muka fara tafiya warafa'ana shura'a lisur'a muka daga wato falfilu na jirgi lisur'a saboda yin gaggawa sami'tu min sha'i'il marsa hina dajal layl wa aghsa hatifan yaqulu yace sai na ji daga gabar almarsa tasha ta jirage hina dajal layl lokacin da dare yayi wa aghsa ya duhunta lafazin almarsa kar mu manta ya gabata shine tasha wato ta jiragen ruwa inda in sun zo akan janyo wata kugiya a sarkahe shi a jikin wani katon dutse don kada ruwa ya ja shi ya koma cikin teku shine yace falam yake cewa sami'ina sai muka ji min sha'i'il marsa daga gabar wato tashin jirage hina dajal layl lokacin da dare yayi wa aghsa wato ya duhunta hatifan sai muka ji wani mai murya ya kulu yana fada ya ahala zal fulkil qawimi al muzajja fil bahril azim bi taqdiril azizil alim hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim yana cewa ya ahalar zal fulkil qawimi, ya ma abuta wannan jirgi alqawimi wanda yake miƙeƙe madidici almuzajja abun korawa fil baharil azim, a cikin teku wadda take mai girma bi taqdiril azizil alimi, da kaddarawa ta sarki wanda yake kasaitacce magwayi wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye wanda ba a rinjayarsa, al alim mai matukar sani game da abin da bayinsa suka bayyana ko suka boye. Hal adullukum ala tijarati, shin ko kuna so na nuna muku wata kasuwa, tunjikum min azabin alim wadda za ta tsiratar da ku daga azaba ma'abuciyar radadi. Fakulna lahu, sai muka ce da shi, aqbisna naraka ayyuha dalilu wa arshidna kama yurshidul khalilul khalila. Muka ce ayyuha dalilu, ya kai wannan madugu, aqbisna naraka, wato dusana mana wutarka, ma'ana ka dusana mana haskenka, wa arshidna, shiryar da mu, kama yurshidul khalilul khalila, kamar yadda wato badadi yake kokarin shiryar da badadinsa. Faqala, sai yace da mu, a tastashibuna bin sabilin zaduhu fi zabilin wa dhilluhu ghayru thaqilin wa ma yabghi siwa makilin. Yace jama'a, ko za ku abuci bako dan wucewa, zaluhu fi zalilin, wanda guzurinsa yana cikin zakumi. Idan aka ce zalil ko ka ce zimbil, wato shine zakumi. Zaluhu fi zalilin, wato guzurinsa yana cikin zakumi. Wa dhilluhu ghayru thaqilin, inwarsa kuma ba mai nauyi bace, ma'ana bako ne wanda yake mai saukin hali, ba mai dora nauyi akan jama'a ba. Yace wa ma yabghi siwa makili, baya buƙatar komai in banda gumbaccin rana. Idan aka ce makil, shine gumbaccin rana, minal qailula ne. Ga yacan ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu makila. Fa ajma'ana 'alal junuhi ilayhi, sai muka yi niyya akan karkatowa zuwa gare shi. An gane ko? Ga yacin wa injana hulis salmi fashina halaha, shine yace fa ajma'ana 'alal junuhi ilayhi, sai muka yi niyyar karkatowa zuwa gare shi. Wa alla nabkhala bil ma'uni alayhi, kuma muka yi niyyar cewa ba za mu yi masa ruwa, wato da dan abu wanda yake na taimakawa. Idan aka ce alma'un, shine dan abin da bai taka kara ya karya, na taimakawa, wanda in ka bada ma baka ragu ba, in ma kuma baka bada ba baka karu ba. Dan abin da bai taka kara ya karya shine ake kira alma'un. Falam mastawa alal fulki, lokacin da ya tabbata akan wato wannan jirgi. Lafazin istawa idan yayi ta'addi da ala, ma'anarsa shine al-ulu wal-istikrar, an gane ko? Daukaka da tabbata akan abu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa litastawu ala zuhurihi, dan ku daukaka akan wannan abun hawa, kamar yadda yazo ar-rahmanu alal arshi istawa, Ubangiji mai gamammiyar rahama ya daukaka akan al'arshinsa, daukaka wadda ta dace da girmansa, ko kace ya tabbata akan al'arshinsa, tabbata wadda ta dace da girmansa. In ko yayi ta'addi da kansa biduni har, to nan kuma ma'anarsa shine kamula. Ga yacan walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma, wastawa aywa kamula. Ga yacan kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala, a can cikin suratul fathi muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ash-shiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawra wa mathaluhum fil injili kadhar'in akhraja shada'ahu fa'azarahu fastaglaba fastawa ay fakamula in kwaye ta'addi da ila malamai suka ce to ma'anar sa shine al-qasdu ga ya can huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat dan haka kenan shine yace falam mastawa lokacin da ya daukaka ya tabbata alal fulki wato akan jirgin ruwa qala si ya fada yace a'udhu bi malikil mulki min masalikil fulki ina neman tsari da kariya da mamallakin dukkan wani mulki min masalikil fulki wato game da hanyoyi waɗanda suke na halaka a'udhu bi malikil mulki ina neman tsari da kariya da mamallakin sarauta min masalikil hulki game da hanyoyi waɗanda suke na halaka thumma qala sannan sai ya fada inna ruwina fil akhbaril manqulati anil ahbar yace lalle an rawaito mana a cikin labarai al-manqulati anil ahbar waɗanda aka cirato daga manya-manyan malamai lafazin al-ahbar jam'i ne na hibr kace hibr ko kuma kace habr kana da fuska biyu game da ha'un kin kai masa kasra ko kai masa fatha idan aka ce habr shine malami wanda yake mai tsagwaran ilimi an gane ko mai matukar ilimi ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala laula yana hahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihimus suhul kuma ga ya can ya ayyuhal ladhina amanu inna katiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah shine yace inna ruwina lalle an rawaito mana fil akhbaril manqula a cikin labarai waɗanda aka cirato anil ahbari daga gun manya-manyan malamai annallaha ta'ala ma akaba alal juhali an yata'allamu hatta akaba alal ulama'i an yu'allimu cewa Allah subhanahu wa ta'ala bi karbi alkawali akan jahilai cewa su nemi sani sai da ya karbi alkawali akan malamai cewa su sanar da iya abin da ya sanar da su kafin Allah ya ce ma jahili ka nema ka sani to sai da ya karbi alkawali akan malami cewa wajibi ne ya sanar da abin da ya sani wannan shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratu Ali Imran wa idza akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna yace ba su labari yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi alkawali daga gun waɗanda aka ba su sanin littafi ubangiji ta'ala yace latubayyinunnahu lin-nasi lalle ne wannan littafi da na sanar da ku sanar da jama'a wala taktumunahu karku boye komai ku fito fili ku faɗa to wannan alƙawali ne Allah ya ɗauka akan malamai cewa su bayyana abin da ya sanar da su kafin ya ce ma jahili yayi tambaya ma'ana ya nema ya sani sai da aka ɗau alƙawali akan malami cewa ya sanar to shine anan yace annallaha ta'ala lalle ubangiji mai girma da ɗaukaka ma akaza alal juhali an yata'allamu bi riqi alqawli akan jahilai na cewa su ne musani hatta akaza alal ulama'i an yu'allimu, sai da ya karba alƙawari akan malamai cewa ala tilas su sanar da abin da suka sani. Yace wa inna ma'i la'uzatan anil anbiya'i ma'uzatan wa indi lakum nasihatun barahinuha sahihatun. Yace wa inna ma'i la'uzatan, yace lalle abuna tare da, yace lalle tare da ni akwai wata addu'a ta musamman, anil anbiya'i ma'uzatun, wadda wato aka ciro ta daga gun annabawan Allah. Yace kuma wa indi lakum nasihatun, abuna akwai wani galgadi na musamman da nake so nayi muku. Barahinu ha sahihatun, hujjojinta yace ingantattu ne. Wama wasi'anil kitmanu wala min khiyami wala min khiyami alhirmanu, yace koyi wannan addu'a, yace ba abu bane ba wanda zai yalwace ni, ba yadda za a yi in iya koyi muku wannan addu'a. Yace wala min khiyami alhirmanu, yace hana jama'a wani abun alkhairi, yace wannan ba dabi'a ta bace ba al'ada ta bace. Ngale ko shine yace wala min khiyami alhirmanu, hana jama'a wani abun amfani, yace ba dabi'a ta bace ba al'ada ta bace. Fatadabbaru alqawla wa tafahhamu wa alamu bima tu'allamuna wa allimu. Yace fatadabbaru alqawla, yace ya ku jama'a ku lura da wannan fada da nake muku, ku lura da wannan fada da na fada muku, wa tafahhamu ku fahince ta da kyau, wa alamu ku yi sani, wa amalu bima tu'allamuna wa allimu, wa amalu ku yi aiki bima tu'allamuna, da abinda ake sanar da ku, wa allimu kuma kuma ku sanar da wasu. Thumma saha sayhatal mubahi, sannan sai yi kuwa irin kuwa ta mai kirari. Al mubahi shine mai kirari, shine yace thumma saha sayhatal mubahi, sannan sai yi kuwa irin kuwa ta mai kirari a fage. Wa qala, sai yace atadruna mahiya, kun san kowace addu'a ce? Yace hiya wallahi hirzu sabri inda masirihim fil bahri, yace wannan addu'a rantsuwa nake da ubangiji na, wato ita ce tsari da garkuwa na matafiya, inda masirihim fil bahri, a lokacin tafiyar su a cikin teku. Lafazin as-safru, idan kama fa'un kin sukun, jami'i ne na safir, safir matafiyi kenan. Ga ya can a cikin hadisin wato Safwan ibn Assal shine yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya amuruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janaba lakin min ga'idin wa bawli. Yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarnin mu, idza kunna safran, idan muka zamanto matafiya, in kama fa'un kin sukun kenan jami'i ne na safir matafiya, in ku kama fa'un kin fataha kace as-safar, bulaguro kenan. To shine anan yace atadruna mahiya, yace kun san kowace addu'a ce? Sai yace hiya wallahi hirzu sabri, yace ita ce tsari da kariya ta matafiya, inda masirihim fil bahri, yace a lokacin tafiyar su wato a cikin teku. Wannan addu'a da izinin Allah ita ce garkuwar su. Yace wal junnatu min al gammi idza jasha mawjul yammi, yace wannan addu'a da nake faɗa muku ita ce garkuwa game da duk wani bakin ciki da tsanani, idza jasha mawjuliyar mi idan kun gwanti ku ya motsa an gane ku idan kun gwanti teku ya motsa igiyar ruwa ta kada ana jin tsoron dirmiya yace to wannan addu'a ita ce garkuwa game da irin wannan bakin ciki da tashin hankali yace wa bihasta asama nuhu min ad-dufani wa najawa mamma ahu min al-hayawani alama sada'at bihi ayatul qur'ani yace wa biha da wannan addu'a ce ista'asama nuhu min ad-dufan annabi nuhu alaihi salam yana mu tsari da kariya ta ubangijinsa min ad-dufani wato game da ruwan dufan yace wa biha da wannan addu'a ista'asama nuhu annabi nuhu alaihi salam yana mu tsari da kariya da ubangijinsa min ad-dufan wato game da ruwan dufana wana jawo mamma ahu min al-hayawani ya tsira da wanda ke tare da shi na rayukan da suke cikin wannan kwalakwalo ko mu ce cikin wannan jirgi na ruwa alama sada'at bihi ayatul qur'ani abisa abinda ayoyin al-qur'ani suka bayyana thumma qara'a ba'da asatira talaha wa zakharifa jalaha yace sannan sai ya karanta wani shashan ta tsinniyoyin sa ne wasu gungunin sa talaha da ya karanta wa zakharifa da wani kawace da wani kawace kawacen zancen sa jalaha wato da wasu kayatattun kalmomin sa jalaha da ya bayyana su wa qalar kabu fiha bismillahi mujraha wa mursaha sai yace ku hau wannan jirgi bismillahi mujraha wato gudanarta wato da sunan Allah ne wa mursaha haka tsayuwarta shi ma da sunan Allah ne wannan ita ce addu'ar da ya karantar da su wanda galibi mahaya zaka ga idan mutum zai hau sai ce wa qadar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha ko mujraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim lalle abin da yazo a sunna addu'a ta abun hawa ta hawan abun hawa shine mutum zai yi bismillah yayi kabbara sai ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan haka dai ita wannan addu'a kamar yadda masu shiga masallaci waɗanda suka jahilci karantarwar sunna sai kaji mutum ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada dan haka addu'ar hawan abun hawa shine dai subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun shine yace wa qalar kabu fiha wato sai ubangiji ta'ala ya faɗa ga annabi nuhu yace ku hau wannan jirgi bismillahi mujraha wato gudanarta wato da sunan Allah ne wa mursaha haka tsayawarta thumma tanaffasa tanaffusal mukramina au ibadillahi almukramina wato sannan sai yayi huci irin huci na masu nauyin bashi au ibadillahi almukramina ko kuma irin huci na bayin Allah waɗanda suke ababan karramawa a gun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana bayi waɗanda suke nagari masu nishi masu huci saboda tsoron Allah wa qala sai ya faɗa sai ya ce amma ana faqad kuntu fikum maqamal muballigina wa nasahatu lakum nusha almuballigina wa salaktu bikum mahajjata ar-rashidina fashhadu allahumma wa anta khairu ash-shahidina yace ku jama'a ya ku jama'a ku san da cewa amma anan lalle ni faqad kuntu fikum maqamal muballigina tabbas na tsaya cikin ku matsayin masu isarwa wa nasahatu lakum nusha al-mubaligina kuma nayi muku galgadi irin galgadi na masu kai matuka a wajen nasiha. Wa salaktu bikum mahajjatar rashidina, kuma na shiga da ku hanya ta shiryayyu. Fa shahadillahumma wa anta khairu shahidina, yace ya Allah ka shaida, kai ne fiyayyen masu shaida, ni dai na isar. Al-Haris ibn Hammam na fada, fa a'jabana bayanuhu al-badi tulawa wa ajjat lahu aswatuna bitilawa, yace bayanin sa al-badi tulawa mabayyanin kyawu, fa a'jabana wato sai ya kayatar da mu. Wa ajjat lahu aswatuna bitilawa, muryoyin mu sai suka daukaka bitilawa game da karanta wannan addu'a. Kowa fada yake, wa qalar kabu fiha bismillah mujraha wa mursaha wa anasa qalbi min jarsihi ma'rifata aini shamsihi, yace wa anasa qalbi min jarsihi, wato sai ya sanar da zuciyata min jarsihi game da muryarsa, ma'rifata aini shamsihi wato sanin ainihin wato ranarsa. Me yake nihi da sanin ainihin ranarsa? Ma'ana sanin hakikanin wane ne. Wa anasa qalbi, yace zuciyata sai ta sanar da ni min jarsihi game da muryarsa, ma'rifata aini shamsihi, sanin ainihin ranarsa, ma'ana sanin hakikanin wane ne. Fa qultu lahu, sai nace da shi, billazi sakhara al-bahra al-lujiyya alaysa alasta sarujiyya, yace na maka magiya da ubangijin da ya hore teku al-lujiyya wato mai matukar zurfi. Alasta sarujiyya, shin ba kai bane Abu Zaid na birnin Saruja? Fa qala li bala, wa hal yakhafu ibn jala, sai yace kwarai, ni ne kam Abu Zaid na birnin Saruja. Yace shin wato Ibn Jala wanda yake mabayyani ya taba koyuwa? Sukan fada cewa fulanu ne Ibn Jala ga wanda yake sananne, wanda duk gari kowa ya san shi, kamar yadda wani mawaki Suhaim Addai yake cewa, ana bunu jala wa tallaqus sanaya mata abail imamata ta'rifuni, shine yace faqala li bala, sai yace kwarai, ni ne ko Abu Zaid na birnin Saruja? Wa hal yakhafu bunu jala, shin wai wanda yake mabayyani sananne ya taba koyuwa? Fa ahamattu hina izni safara wa safartu an nafsi idh safara, yace a wannan lokaci sai na gudi ma bulaguro na yaba masa. Wa safartu na bayyana masa, wa safartu an nafsi na yayi masa game da kaina, idh safara lokacin da ya bayyana kansa. Gane ko? Wa safartu an nafsi, wato na bayyana masa kaina, idan safara yayin da ya bayyana cewa shi ne. Walam nazal nasiru wal baharu rahawun wal jawu sahawun wal aishu safun wal zamanu lahawun, yace walam nazal, ba mu gushe ba nasiru, muna tafiya, wal baharu rahawun, wato teku tana nitse, babu wani abu wanda yake tada hankali na kadawar wato igiyar ruwa ko wata motsawar guguwa ta teku. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul dukhan, wa turkil bahra rahwa, jine yace wal bahru rahwun, yace teku tana nitse, wal jawu sahwun, wato sararin sama yana wurtsake, babu wani gilgije, babu wani hazo, wal aishu sahwun, rayuwa tana tacicciya, komai yana tafiya yadda ake bukata, waz zamanu lahawun, gaya zamani kuma yana shagaltar da mu. Wa ana ajidu li liqiyanihi wajidal musri bi ikiyanihi wa afrahu bi munajatihi farahal gariki bi man jatihi. Yace wa ana ajilu, ni kam ina samu lilikiyanihi domin haduwa da shi. Wajidal musri, irin farin ciki da murna na mawadaci bi ikiyanihi game da zinariyarsa. Ka san me kuɗi idan yana hada kan ƴan goma goma yana lissafawa, shi da kanshi zaka ga yana mulmushi. An gane ko? Yana mulmushi. Idan ya daure su ya hada ya jera ya daure ya aje, sai ka ga yana mulmushi. To shine yake fada anan, yace wa ana ajidu, yace ina samu lilikiyanihi domin haduwa da shi. Wajda, irin farin ciki da bege na al-musri mawadaci bi ikiyanihi game da zinaransa. Wa afrahu, ina farin ciki ina murna ina jin da'i bi munajatihi, da ganawar da nake da shi. Farahal gariki bi manjatihi, irin farin ciki na dirmi wanda yake dirmiyayye a cikin ruwa. Bi manjatihi, game da samun tsirarsa. Irin yadda mutumin da ya dirmiya a cikin ruwa zai hallaka, Allah ya taimake shi ya samu tsira, to irin wannan farin ciki nake. Yace ila an asafatil janubu wa asafatil junubu, yace har aka kai lokacin da aljanubu iskar kudu wato ta motsa. Idan suka ce aljanubu iskar da take fitowa daga kudu ta arewa, idan suka ce ashamal ko ashamal iskar da take fitowa daga arewa ta kudu, idan suka ce as-saba iskar da take fitowa daga gabas ta yamma, idan suka ce ad-dabur iskar da take fitowa daga yamma ta gabas, idan suka ce an-nakaba ita ce iskar da ba ta daga ba kenan guguwa. Shine can yake cewa tarab, yake cewa kifana biki min zikira habibin wa manzili bisiki illuwa bainat da kuli fa haumali fatubi hafali mikirati lam yafu rasmuha lima nasajat ha min janubin wa sham'ali. Shine yace ila an asafatil janubu, har aka kai lokacin da iskar kudu wato ta motsa. Wa asafatil junubu, yace wato gefin jirgin ruwa, yace wa asafat wato ta karkata. An gane ko? Wa asafatil junubu, ma'ana haƙarƙarin jirgin ruwa kenan ya karkata. Lafazin aljunub wato jam'i ne na jam. Ga yacin yawma yuhuma alaiha fi nari jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Sai yace wa nasiya safru makana, wato matafiya gaba daya sai suka manta abin da ya kasance na nutsuwa da suke ciki. To iska ta riga ta kada iskar teku kenan, ana jin tsoron hallaka. Duk wani abu wanda yake na nutsuwa da jin dadi sun manta da shi. Shine yace wa nasiya safru makana wa ja'ahumul mawju min kulli makani, yace matafiya sun manta makana abin da ya kasance tare da su na nutsuwa. Waja'ahumul mawju min kulli makani, wato kumfan teku ya zo musu ta kowane gu. Familna li hadha al hadath al-sa'ir ila ihdal jara'ir ila ihdal jazair, yace sai muka karkata li hadha al hadath al-sa'ir, wato domin wannan musiba as-sa'ir wadda take mai tayar da hankali. Idan aka ce al-hadath wato shine musiba, bala'i da yake samun jama'a, jam'unsa shine ahadath. Shine yace familina sai muka karkata li hadha al-hadath as-sa'ir, domin wannan bala'i mai tayar da hankali ila ihdal jazair, izuwa dayan tsibirai. Lafazin jazair jam'i ne na jazira, jazira shine tsibiri. Yace li nuriha, domin wato mu hutatar da kanmu, wa nastariha kuma mu ma mu huta, linuriha domin mu hutatar da zuciyarmu game da wannan tashin hankali, wa nastariha kuma gangan jikinmu mu huta. Raisama tu'atir rihu, iya gwalgwadon yadda iska wato zata daidaita. Fatama da atiyasul masiri hatta nafi da zadu gairal yasiri, yace itiyasul masiri wuyatuwar tafiya. Fatama da sai ya zarci lafazin itiyas wato min al awis ne, idan aka ce awis shine al'amari wanda yake mawuyaci, shine yace fatama da atiyasul masiri wuyatuwar tafiya sai ta zarce da mu. Hatta nafi da zadu gairal yasiri, har aka kai lokacin da guziri ya kare kwata kwata gairal yasiri sai dan kadan. Faqala li abu zaid, abu zaid na gurin saruja sai yace da ni, innahu lan yuhraza janal udi bil qudi fa hal laka fi istitharati suudi bis suud, yace innahu, yace ka san fa da cewa lamarin lai yuhraza janal udi, ba a tarar da wato ƴaƴan itaciya bil qudi wato a sababin zama, duk wanda ya zabi zama to ba zai tarar da ƴaƴan ice ba. Shine yace innahu lan yuhraza janal udi, yace ka san da cewa ba a tarar da ƴaƴan itaciya bil qudi wato a sababin zama. Fa hal laka fi istitharati suudi bis suud, shin ko kana so mu binciko arzikin mu bis suudi a sababin hayowa daga saman jirgi mu sauko? Shine yace fa hal laka fi istitharati suudi, shin ko kana so wato mu furciko arzikin mu mu fito da shi bis suudi a sababin hayowa daga kan jirgi mu sauko? Domin a gidan kasa suke, kenan in za su fito sai sun hayo. Fa kuntu lahu, sai nace masa, inni la atba'u laka min zillika wa adwa'u minna alika, ka san da cewa ni ne mafi biyarka game da inuwarka, ma'ana inuwarka ma nafi ka biyarta. Wa adwa'u minna alika, kuma ni ne mafi meka wuya gare ka sama da takalminka. Kazan shi ayi takalmi duk inda kai ne yake, sai inda kai da shi, to ni na fi takalmin kama me kauya gare ka. Fana hadina ila jazira ala dhufi min al marira linarkuba fi intira'il mira, sai yace fana hadina, sai muka zabura ila jazira wato izuwa wannan tsibiri, ala dhufi min al marira a bisa rauni da yake tare da muminal marira wato na karfin jiki. An gane ko? Marira shine karfi, ga ya can zumirrati fastawa, wasu sun fassara mirra karfi, wasu kuma sun fassara shi da kikkiawar magana, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yace zi quwwati inda zil arshi makin, to shine suka fassara mirra da cewa karfi. Shine yace fana hadina, sai muka zabura ila jazirati izuwa wannan tsibiri, ala bufi min al marira a bisa raunin da ke tare da mu game da karfin jiki, linarkuba dan mu yi gaggawa fimtira'il mira wato game da neman abinci, ko kuma ka ce fimtira'il mira game da neman kyauta. Yace wakilana la yamliku fatilan wala yahtadi fiha sabila, kowanne daga cikinmu wato bi mallaki fatilan didida wato zuri wanda yake na jikin dan dabino. Idan aka ce fatil shine wannan zuri wanda yake jikin tsagar dan dabino, idan aka ce qidmir fatar da ta lullube dan dabino, wannan farar fata ita ce ake kira qidmir, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qidmir. Idan kuma aka ce naqir shine wato wannan dan kurmi wanda yake kasancewa a bayan dan dabino. An gane ko? Wala yuzlamuna naqira wala yuzlamuna kuma fatila, kenan fatil shine zare wanda yake jikin dan dabino idan aka ce naqir kenan kurmi wanda yake bayan dan dabino idan aka ce qidmir kenan fatar da take lullube dan dabino shine yace wakilana kowanne daga cikin mu la yamliku fatilan wato bi mallaki didi da zaran da ke jikin dan dabino wala yahdadi fiha sabila kuma babu wanda ke shiryuwa ga tafarki fiha a cikin wannan zuguri ba wanda ya san ina za mu yace fa aqbalna najusu khilalaha wa natafayyu zilalaha wato sai muka gabato najusu muna kiwayo khilalaha wato tsaki tsakinta wa natafayyu zilalaha wato muna karkatowa ga inuwarta kaya cin ya tafayya uzilaluhu anil yamini washama'il sujjadan lillahi wa hum dakirun hatta aqdayna ila qasrin mashidin lahu babun min hadidin wa dunahu zumratun min abidin yace har muka isa zuwa wani bini wanda yake mai tsawo wanda an daukaka ginin sa ila qasrin zuwa wani bini mashidin wanda yake abin tsawaita ma gini ga yacen wa bidirin mu'abbalatin wa qasrin mashid sai yace lahu babun min hadidin wannan bini wato yana da kofa yana da taure min hadidin wanda yake na bakin karfi wa dunahu kafin akai kofar zumratun min abidin akwai wata jama'a wato tabayi suna tsaye al-haris yake fada fana samnahum linattakhizahum sullaman ilartiqai wa arshiyata lilistiqai yace fana samnahum sai muka yi musu magana linattakhizahum sullaman dan mu maida su sune tsani ilartiqai domin hawan wannan bini wa arshiyatan kuma su zame mana igiya lilistika idomin neman shayarwa lafazin arshiya minar rasha ne in aka ce rasha ma'ana igiya wa arshiyatan dan su zame mana igwai lilistika idomin neman shayarwa yace fa alfaina kullam minhum ka'iban hasira kowanne daga cikin su sai muka same shi ka'iban yana cike da bakin ciki hasiran wato yana mai dakushewa wato saboda wato bacin rai an gane ko idan aka ce hasir shine dakushewar abu ga yacen fadar Allah subhanahu wataala farji albasara hal tara min futur thummarji albasara karrataini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ma'ana yana mai dakushewa yace fa alfaina kullam minhum kowanne daga cikin su sai muka same shi ka'iban yana mai cike da bakin ciki hasiran yana mai dakushewa saboda bacin rai hatta khilnahu kaseeran aw asiran har muka zace shi cewa kiryayye ne aw asiran ko kuma ribatacce ne ma'ana fursuna ne fa kulna sai muka fada an gane ku lafazin asir shine wato wanda yake ribatacce ga yacen wayudi imuna ba'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira jam'un sa shine wato usara ko kuma kace asira ga yacen wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikrajuhum kuma ga yacen ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم فقلنا سي muka ce ayyatu haligilma ma hadhihi alghumma ya ku wadannan yara an gane ku lafazin gilma jami ne na gulam gulam shine wato ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala maimakon ka ce abdi to kace gulami kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a cikin hadisi sahihi shine anan yace ayyatu haligilma ya ku wadannan yara ma hadhihi algumma wannan wani irin bacin rai ne da bakin ciki. Ma hadhihi al-gumma, menene wannan, wani irin bakin ciki ne da bacin rai? Falam yujibu nida'a wala fahu bi bayda'a wala sauda'a. Yace falam yujibu nida'a, basu karba wannan kira da muka yi musu. Wala fahu bi bayda'a, wato basu yi magana da wata farar kalima mai faranta zuciya, wala sauda'a, ko wata bakar magana. An gane ko? Wala fahu, basu yi magana bi bayda'a, wadda wata kalima wadda take daddada, wala sauda'a, ko wata bakar magana. Falamma ra'ayna narahum naral hubahi wa khubrahum kasarabis sabasi. Yace lokacin da muka ga narahum, wutar naral hubahi, wutar kiluci. An gane ko? Al hubahi ita ce kilu, wannan dan kwari wanda zaka ga yana haska wuta musamman a irin lokacin damuna. Shine na biga a cikin waƙar sa da yake cewa wa tuqidu bis sufahi naral hubahibi, wato takobin su in an buga ta akan fandutsi sai kaga tana tada wutar kilu. Shine yace falamma ra'ayna narahum naral hubahib, lokacin da muka ga wutar su ashe wutar kiluci. Wa khubrahum, hakikanin lamarin su kasarabis sabasi, kamar kawalwini ya ce ta dokar daji. Lafazin sabasi jam'i ne na sabsab, sabsab shine wato kungurmin jeji. Wa khubrahum, wato hakikanin lamarin su kasarabis sabasi, wato kamar kawalwini ya ce ta dokar daji. Sarab ga yacin wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Kudina sai muka fada muka ce shahatil wujuhu wa qabuhal lukahu wa man yarjuhu. Muka ce shahatil wujuhu, fuskoki sun munana. Wa qabuhal lukahu, malalaci ya munana. Wa man yarjuhu, da ma wanda yake kaunarsa. Kulna sai muka fada muka ce shahatil wujuhu, fuskoki sun munana. Wa qabuhal lukahu wa man yarjuhu, malalaci ya munana. Wa man yarjuhu, da ma wanda yake kaunarsa. Fabtadara khadimun kada alathu kabratun wa aratu abratun. Yace sai wani khadimi, wani bawa, sai yayi gaggawa. Kada alathu kabratun, wanda girma wato ya ruho masa, ma'ana dattijantaka. Wa aratu abratun, wato hawaye, wato ya bujiro masa sai zuba yake. Wa qala, sai yace da mu, ya qaumu, ya ku jama'a, la tusiuna sabban wa la tujiuna atban. Yace karku yawaita mana zagi fa. Wa la tujiuna atban, kuma karku ciwatar da mu atban, wato dararauka da zargi. Wala tujiuna, wato karku ciwatar mana da zuciya atban, wato dan rarauka da zargi. Yace fa inna la fi huznin shamilin wa shughulin anil hadisi shagilin. Yace mu muna cikin wani bacin rai wanda yake hadadde da wani lamari wanda yake mai shagaltarwa anil hadisi, gabarin zance. Faqala lahu Abu Zaid, Abu Zaid sai yace da shi, nafis khina al-basfi wa nafis in qadarta ala an-nafs. Yace kai dattijo, yace nafis, nafis khina al-basfi, yace kware maqura ta bakin ciki. Lafazin al-khinaq wato shine maqurewa, shine can yake cewa ya giddo ga idal bakri shudda khinaquhu. Al-khinaq shine wato maqurewa, shine yace nafis, yace ka yayi khinaq al-basfi, wato maqurewa ta bakin ciki. Al-bas shine wato bakin ciki. Qala inna ma ashku basfi wa huzni ila Allah. Yace wa nafis, yace kai magana in qadarta ala nafsi in har ka sami ikon yin magana fa innaka satajidu minni arrafan kafiyan wa wasafan shafiyan yace lalle zaka samu daga guna arrafan wato masanin magani kafiyan wanda yake mai wadatarwa idan aka ce arraf wato ana laƙabi ne wanda yake na boka kuma akan ce ma likita arraf shine sai ya ce wa wasafan da masanin magani shafiyan wanda yake wato mai warkaswa fa qala lahu sai ya ce da shi ilam yace kai sani anna rabb hadha al-qasri huwa qudub hadhihi al-buqa lalle ma'abucin wannan bini shine shugaban wannan gu ngane ko al-buqa gu jam'in shine biqa gashin fi buqa'atin mubarakatin sai yace wa shahu hadhihi al-buqa kuma shine sarkin wannan yanki illa annahu lam yakadu min kamadi li khuluhi min waladi sai dai cewa shi wannan ranka ya dade bi wuhinta ba game da bakin ciki da bacin rai da damuwa li khuluhi domin wuhintarsa min waladin game da da har yau ba shi da da illa annahu sai dai cewa shi annahu lam illa annahu sai dai cewa shi lam yakhlu bi kadaita ba min kamadin wato game da bakin ciki da bacin rai li quluhi domin wuhintar samin waladin game da da walam yazal yastakrimul magarisa waya takayyaru min al mafarishin nafaisa yace bai gushe ba shi wannan ranka ya dade yastakrimul magarisa wato yana tankadewa ya rauraye ya zabi almagarisa wato kyawawan mata lafazin magaris jam'i ne na magras wato shine gunda shi me yake nihi ma'ana mace yace walam yazal bi gushe ba yastakrimul magarisa wato yana zabar kyawawan mata waya takayyaru kuma yana zaba min almafarishi wato daga shimfudu annafa'isa waɗanda suke tsada da nan ma dai kinaya ce game da mace wadda take kyakkyawa mai daraja ila an bushira bi hamli aqilati har aka kai lokacin da aka bashi albushir cewa wata zafaffar matarsa wato ta dau ciki idan aka ce aqila zafaffar mace wadda take mai daraja mai kyau kamar yadda Imrul Qais a wata waƙar sai yake cewa khalilai ya murabi ala ummi jundabi nuqabilu bana tilku adil mu'azzabi fa innakuma in tunzirani ya sa'atan min ad-dahri tanfa'ani lada ummi jundabi aqilatu atrabil laha la damimatun wala zatu khalqin in ta'ammalta ja'anabi shine yace aqilatu atrabil laha la damimatu wala zatu khalqin in ta'ammalta ja'anabi shine anan yace ila an bushira har aka kai lokacin da aka bashi albishir bi hamli aqilatin game da daukan ciki na wata zababbar matarsa wa azanat raqalatuhu bi fasilatin wato dabiniyarsa ta sanar da bi fasilatin game da fitar da yaya me yake nihi wato ita ce matar ita ce an gane ko yake kinaya da raqala asalin raqala shine wato dabinu an gane ko dabinuwa wanda take mai tsawo shine yace bi fasilatin ta sanar game da bi fasilatin da fitar da yaya ma'ana kenan ta kusa aihuwa fa nudirat lahu an-nuzuru wato aka ringa shi ma kai alwashi saboda wannan ciki cewa Allah ya sauke ta lafiya aka ringa cin alwashi aka ringa addawal tsakaninsu da Allah shine yace fa nudirat lahu an-nuzuru wato aka ringa ci ma kai alwashi daban-daban saboda wannan ciki cewa in har Allah ya sauke ta lafiya za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, aka ambata wasu abubuwa na ibada. Lafazun nuzur jami'i ne na nazar. Nazar shine wato addawal, ko kace bakance, ko kuma kace cima kai alwashi. Ga ya can wa ma anfaqatun min nafaqatin aw nazartum min nazri fa inna Allah ya'lamu. Jam'un sa kuma sai ka koma cikin suratul hajj. Thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ya can kuma yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira. Shine yace fa nudirat lahu an-nuzur, wato sai aka yi mal wannan ciki bakance. Wa uhsiyatil ayyamu wash-shuhur, aka ringa kididdige kwanuka da watanni. Walamma hana an-nitaju, wasiga qawqwat taju, lokacin da aihuwa wato ta yanzunta. Wasiga qawqwat taju, aka kira ma dan da za a haifa wato maratayin wuya wattaju da kambe. A dauka wato shine abun ado wanda ake ratayawa a wuya, dan wuya kenan. Ga ya can fadar Allah subhanahu wataala, sayuqawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama. Wattaju wato da kambe shine wani kayan ado da sarakuna suke sanyawa akai wannan hula ta gwalagwalai, irin nasarauniyar Ingila. An gane ku, shine ake kira attaji. Shine yace wasiga dauku, aka kira masa addauku wato dan wuya, wattaju wato da kambe. Asura makhabul wadi, wato naquda ta haihuwa sai ta wuyata. Hatta khifa alal asli wal fardi, har aka ji tsoran halaka wato ga uwar wal fardi da dan. An gane ko, al aslu shine mahaifi, al fardu da shine yace hatta khifa alal asli wal fardi, har aka ji tsoran halaka ga uwar da dan. Famatina man ya'rifu qararan wala yata'amu an-nawma illa giraran, yace babu a cikin mu wanda ya sani qararan wato wani zama da nutsuwa. Wala yata'amu an-nawma illa giraran, ba wanda ke dandanar bacci a cikin mu illa giraran, yace sai dai bakam kawai. Thumma ajhasa bil buka'i wa a'wala wa raddada al-istirja'a wa qawwala. Thumma ajhasha, thumma ajhasha bil buka'i wa a'wala, wannan bawa da yake ba su Abu Zaid labari wato sai ya fashi da kuka. Wa a'wala wato ya daga muryarsa game da rusa kuka. Wa raddada al-istirja'a, ya ringa kwanko mafadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qawwala, ya tsawaita. Fa qala lahu Abu Zaid, Abu Zaid sai yace da shi, uskun ya hadha wastabshir wa abshir bil farj wa bashir. Yace ya hadha, yace kai wannan, yace uskun, wani ma wani yaran magana, yace uskun ya hadha, yace ya kai wannan, yace ka nutsu. Wastabshir, yace ka riki albishir. Wa abshir bil faraji, ka riki albishir game da yayewar wannan kunci. Wa bashir, ka bada albishir ga sauran jama'a, duk kuncin da suke ciki zai yayi. Yace fa indi azimatu talqi, fa indi azimatu talqi allati tashara sam'uha fil khalqi, yace aguna akwai addu'a ta naquda. Allati tashara sam'uha fil khalqi, wanda labarinta ya watsu a cikin halittu, a cikin jama'a, kowa ya santa. Shine yace fa indi azimatu talqi, aguna akwai addu'a ta naquda. Allati tashara sam'uha fil khalqi, wadda labarinta ya watsu a cikin wato halittu. Fatabadarat al-gilmatu ila mawlahum mutabashirin bin kishafi balwahum, yace waɗannan bayi sai suka yi gaggawa ila maulahum izuwa mai gidansu mutabashirina suna masu ba juna albishir binki shafi balwahum game da yayewar wato bala'i da musibar da ya same su falam yakun illa kala wala hatta baraza manhal hama bina ilaihi yace lamarin bai zamanto ba illa kala wala sai kamar fadar lala an gane ku kaga lala tafi komai sauki akan halishi shine yace falam yakun illa kala wala lamarin bai kasance ba face kamar fadar wato lala hatta baraza manhal hama bina ilaihi sai ga wanda zai zo da mu zuwa gare shi tun dandanan ya fito an gane ko halmama wanda zai zo da bina da mu ilaihi an gane ko idan aka ce halumma shine zo ga yacin kul halumma shuhada akum allazina yashhaduna anna allaha harrama hadha falamma dakhalna alaihi lokacin da muka shiga gunsa wa masalna baina yadayhi muka tsaya gaba gare shi qala li abi zaid shi wannan sarki sai ya fada ga abu zai yace li yahnika manaluka in sadaka maqaluka wa lam yafilfaluka li yahnika manaluka kyautar da zamma yace ta faranta maka zuciya in sadaka maqaluka in har fadarka tayi gaskiya wa lam yafilfaluka arshinka kuma bai kuskure ba an gane ku lafazin fal asali fa'al ne an shahi alhamza ne saboda tajinis walam yafil falu kama ana arshinka bai kuskure ba idan aka ce arshi shine alfa'al jin wata kalima wadda za ta faranta ma mutun zuciya shine muka yi misali a darasin mu na jiya kai ne ka sa wani lamari gaba sai kace kai kawo kana wasi wasi to ni wannan lamari yayi yu ko ba zai yu ba Allahu a'ala kawai sai ka ji wani yana cikin sha'aninsa sai ya ce ai anyi an gama ko kuma ya ce yayi yu jin wannan kalima za ta faranta ma zuciya kuma za ta ƙara maka kuzari shine ake kira alfal shi bai san ba me kake faɗa me kake kai kawo shi ma kawai cikin wani sha'aninsa ne sai yayi kalima kalimar da ta yi daidai da abin da kake so to shine yace masa li yahnika manaluka kyautar da zamma ta faranta maka zuciya in sadaka maqaluka in har fadarka tayi gaskiya walam yafilfaluka wato arshinka bai kuskure ba fasta hadara qalaman mabriyan wa zabadan bahariyan abu zaid na gurnin saruja sai ya nemi a zo masa da alqalami fi kikki an gane ko ba karan alkalamu a alkalamu ma a hike za a zo masa da shi fasta hadara qalaman mabriyan yana yimu zo masa da alkalami fi kikki wa zabadan bahariyan da kumfan teku wa za'afranan qadidifa fi ma'i wardin nadhifin wato da za'afran wanda an nika shi an gane ko a cikin ruwa wanda yake na wardi wanda yake kuma tsabtatacce wanda yake tacecce wa za'afranan da za'afran za'afran wani huran icce ne wanda yake mai kanshi kadidifa wanda an nike shi kuma an zuba fi ma'i wardin a cikin ruwan wardi nazifin wanda yake tsabtatacce shi ma ma'uwar ruwa ne wanda yake mai kanshi yace fa ma in raja'an nafasu hatta uhdira maltamasa fa ma in raja'an nafasu yace lumfashin sa bai dawo ba hatta uhdira maltamasa tuntuni an zo masa da abin da ya nema kafin ya mai da lumfashin sa ma an zo masa da abin da ya nema fa sajada abu zaidin wa affara wa sabbaha wastaghfara Abu Zaid sai ya sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala wa affara ya turmuza fuskar shi a cikin ƙasa wa sabbaha yayi tasbihi ya tsarkake ubangijinsa game da abin da bai dace da shi ba wastaghfara ya roke shi gafara wa ab'adal hadirina wa nafara sun yi nisan ta dukkan jama'ar da suke halarci ya kore su yace kowa ya tafi sha'aninsa wa aba adal hadirina ya nisan ta jama'ar da suke halarci agun wa nafara ya kore su ya watsa su yace kowa ya tafi thumma akhadha alqalama wa sahamfara sannan sai ya dau alqalami wa sahamfara wato sai ya fara rubutu wa kataba an gane ko wasa hamfara shine sai ya zarce wa kataba ala zabadi bil muzaafar sai ya rubutu akan wannan kumfanti ku bil muzaafar da taddawarsa wadda take mai za'afaran daman ma uwar da za'afaran su ne aka gauraya aka yi taddawar shine ya rubuta ayyuhadhal janinu inni nasihun laka wan nushu min shurudid dini ayyuhadhal janinu inni nasihun laka wan nushu min shurudid dini anta musta'simun bikinnin kaninin wa qararin minas sukuni makini ما ترى فيه ما يروءك من إل في مداج ولا عدو مبين فمتى ما برزت منه تهول تإلى منزل الأذى والهون وترى آلك الشقاء الذي تلقفت بك له بدمع هتوني فاستدم عيشك الرجيد وهاذر أن تبي المحقوق بالمظنون وهترس من مخادي إلك يركي كليلكيك في العذاب المهين ولا أمري لقد نصحت ولكن كم نصيهم مشبه بظنيني abin da ya rubuta kenan a jikin kumfan tekun yace ayyo hadhal janin yace ya kai wannan jinjiri da idan yana cikin cikin mahaifiya kafin ya zo duniya ake ce masa jini amma bayan an haife shi ba a kiran shi da wannan suna domin asalin duk kalima ta larabci wanda ta kunshi jimun wa nunun to tana nuni ga wani abu wanda yake boyayye suturtacce wanda ido baya ganin sa shi yasa malamai suka ce da a cikin cikin mahaifiyarsa ba a ce masa janin illa domin idanu ba sa hango shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ajinna jami'i ne na jani aljani ba a ce masa ba aljan sai domin idanu ba sa ganin shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum haka ita kanta aljanna ba a ce mata ba aljanna sai domin a koye take idanu ba sa ganinta fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu shine yace ayyo hadhal janin ya kai wannan jinjiri inni nasihul laka ni mai gargadin ka ne wan nusuhu yace galgadi ko min shuruɗin din yana daga cikin sharuɗa na addini domin zalla sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi na Abu Ruqayya shine Tamim ibn Aws Ad-Dari Allah ya kara masa yadda addinun nasiha sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita sau uku to shine yace wan nusu yace min shuruɗin din yace yin nasiha yace yana daga cikin sharuɗa na addini yace anta kai wannan jinjiri musta'simun kana kiyayayye kana tsare bikinne wato a cikin wani daki kaninin wanda yake suturtacce wa qararin wato da wani gu wanda yake na nutsuwa wa qararin da wata matabbata minas sukuni makine wanda yake tabbatacce game da nutsuwa an gane ko shine yake cewa waja'ala nabuna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabuwatin zati qararin sai ce wa mai qarar shine wato matabbata wuri wanda yake nitsatsi shine yace wa qararin kana gu wanda yake tabbatacce makini makinin wanda yake tabbatacce mina sukuni wato game da nutsuwa yace mata rafihi ma yaruuka min ilfin mudajin yace agun da kake fa kai jinjire baka ganin abin da ke razana ka min ilfin mudajin wato na aboki wanda yake wato mai munafirci a wajen abota wala aduwin mubinin ko wani makiyi wanda yake mai bayyana da kiyayya duk irin wannan matsaloli baka san da su ba yace matara baka gani fihi a cikin wato gun da kake mai ruuka abinda ke razana ka min ilfin mudajin wato na aboki wanda yake mai koyi kiyayya a halshi ya bayyana ma masoyi ne amma a zuciya ya koyi gaba da kiyayya munafiki kenan yace wala aduwin mubinin ko wani makiyi wanda yake mai bayyanar da kiyayya a fili yace ina galgadin ka fa mata ma baranta minhu yace wallahi a duk lokacin da ka sake ka fito daga wannan gu da kake yace to ka tabbata ta hawalta ila manzilil aza zaka juyo ne zuwa wani masauki na cutarwa walhuni wato da wulakanci in dai ka sake ka fito daga wannan ciki ka zo duniya to ka tabbata ka zo masauki wanda yake na cutarwa da wulakanci wata ra'a laka shaqa'u tsiya da tabewa da wahala wato zata bayyana gare ka allazi talqa wanda zaka hadu da ita fatabiki lahu bidam'in hatuni zaka yi ma wannan wahala kuka wato da hawaye wanda yake mai matukar zuba yace dan haka ina baka shawara ina galgadin ka fastadim aishakar ragida ka nemi dawwamar da rayuwarka an ragida mayalwaciya a cikin cikin uwar karka sake ga gudu yace wa hazir an tabi al mahquqa bil maznuni yace ka kiyayi sayar da abu wanda yake tabbatacce a hannunka bil maznuni da abu wanda yake na zato an gano abin da ya shiga hannunka shine naka abin da bai shiga hannu ba karka wannan karka yarda kamar yadda Hausawa suke cewa karka yi kamun harar tuje wanda take hannunka ka saki kuma kai baka kama waccan ba shine yace wa hazir ki kiyayi an tabi al mahquqa da zaka sayar da abu wanda yake tabbatacce bil maznuni game da wanda yake abin zato yace wa hataris min mukhadin laka ka kiyayi mai yaudarar ka yarke ka wanda zai ringa yake cewa yarke ka wanda zai hau zai dauka kaka liyulike ka fil azabil muhini dan ya jefa ka cikin azaba ma'abuciyar wulakanci yace wa hata riska kiyayi min mukadi illaka mi neman yaudarar ka yarke ka wanda zai ringa daga ka liyulike ka domin ya jefa ka fil azabil muhini a cikin azaba ma'abuciyar wulakanci yace wala amri rantsuwa nake da kwanukan rayuwa ta na kadina sahatu yace tabbas ya kai jinjiri na maka galgadi walakin sanadi kam nasihim yace mai galgadi nawa mushabbahin bi zaninin ake kamanta shi da wato wanda yake abun tuhuma mai galgadi nawa wanda galgadi ne kawai sai a kamanta shi da wanda yake mai tuhuma ga ya can wa ma huwa alal gaibi bi zanin kamar yadda yake cikin wata qira'a bi zanin ay bi muttaham thumma innahu damasal maktuba ala gaflati sannan abu zaidi na birnin saruja kai tsaye sai ya shafe wannan rubutu wa tafala alaihi mi'ata tafla wato yayi masa tofi dari yayi so dari yana tofawa wa shadda zabada fi khirqati hariri wato sai ya kulle wannan kumfa a cikin wato wani tsumma na alhariri ba'da ma gammakaha bi abirin bayan ya shafe ta da turare ita wannan kumfar shine yace wa shadda zabada sai ya daure wannan kumfa fi khirqati hariri a cikin wani kyalle ko kace wani tsumma na alhariri ba'da ma ban maka hadi alirin, bayan ya shafe ta da turare. Wa amara bi ta'liqiha ala fakhzil makhin wa alla ta'alaqa biha yadu ha'ib, sai ya bada umarnin cewa wannan wato kumfar aje a daura ta wato a cinyar ita mai naƙudar. Wa amara bi ta'liqiha, sai ya ce a rataya ta ala fakhzil, ala fakhzil makhin, wato a bisa a cinyar ita mai naƙudar za a daura mata. Wa Allah ta'ala ka biha yadu ha'id, amma hukar hannun mai al'ada ta taba ta, haidai ya musu sharadi. Wa Allah ta'ala ka biha yadu ha'id, kar hannun mace mai al'ada wato ta taba wannan laya kenan, ta kun hurda ya bada cewa a rataya mata. Yace falam yakun illa ka zuwa ki sharibin aw huwa ki halibin, lamarin kwata-kwata bai zamanto ba face kamar ɗanɗana ta abu ta mai sha, an gane ko, kamar ɗanɗana ta mai neman shan wani abu, kamar ɗanɗana da zai. Falam yakun illa ka zuwa ki sharibin, lamarin bai zamanto ba face kamar ɗanɗana ta mai shan wani abu aw huwa ki halibin, ko kuma kwangi na mai tatsa, ma'ana ɗan jira da zai yi nono ya sake gudanawa ya yi tatsa karo na biyu, shine kuwak. Kace fuwaq ko kace fawaq, ga yacin wa ma yanzu ha'ula'i illa sayhatan wahidatan malaha min fawaq. Yace hattan dalaka shakhsul waladi, siga jikin yaro wato ya zazzago daga cikin cikin mahaifiyar, yaro ya fara fitowa. Li khisisaz zabali, saboda abinda wannan kumfan teku wato take banta da shi na wannan asiri. Bi qudratil wahidis samadi, wato da kudura da iko na alwahidi sarki wanda yake makadaici, as-samadi abin nifi da bukata, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Famtala al-qasr huburan, wato wannan bini gaba ɗaya sai ya cika da farin ciki da murna. Wastudira amiduhu wa abiduhu sururan, wato shugaba yayi tsalle, sarki yayi tsalle da bayansa su ma suka yi tsalle, ana fura surura saboda farin ciki da murna. Shine wastu ira amiduhu, aka sanya shugaban wato yayi tsalle, wa abiduhu da bayansa sururan don farin ciki da murna. Wa ahadatil jama'atu bi abi zaidin tusni alaihi wa tuqabbilu yadaihi wa tatabarraku bi misasi imraihi, yace sai jama'a suka zagaye Abu Zaid na birnin Saruja, sai yabansa ake, ana gode masa, ana jinjina masa. Wato kabbilu yadaihi, kuma jama'a suna sumbantar hannuwansa. Wata tabarraku bi misasi imraihi, ana neman albarka wato da shafar tufafinsa. Wata tabarraku bi misasi imraihi, suna neman albarka da shafar wato raggan tufafinsa. Lafazin dimr wato shine tufafi ragga, jam'unsa shine admar, nan musanna ne. Wata tabarraku, suna neman albarka bi misasi imraihi, wato game da shafar wato tsahin tufafinsa. Wannan neman albarka ne wanda yake na bid'a, babu wani wanda ya cancanta a nemi albarka da abin da ya shafi jikinsa in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abu ne wanda yake banta da shi. Dukkan abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abucin albarka ne. Ruwan alwalla, idan manzon Allah yana arwalla, sahabbai sai sun kusa su yaki junansu saboda ruwan arwalla, ana turayya da juna, ana kokowa. Wanda ya samu ya samu, wanda bai samu ba a jikin dan uwa, jikin dan uwan shi sai ya je ya gogi lemar shi ma ya wannan. Idan ya yi kaki, rububi suke, kowa kakin nan ya fada a jikin shi, ya shafa a jikinsa. Aski da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi lokacin da ya gama hajji, ya kirayi wanzamin sa, ya aske masa bangaren dama, sai ya ba Abu Talha, ya ce wannan naka ne. Aka aske masa bangaren hagun, sai ya ba Abu Talha, ya ce raba ma jama'a. Aka raba ma jama'a, wani ya samu gashi biyu, wani ya samu uku, wani ya samu wannan. A wannan gashi, Ummu Salama Allah ya kara mata yadda take faɗa, na kawo na wani aji
idan mutum ba shi da lafiya na kansa a cikin tangaram na zuba ruwa na walwala a bashi ya sha da izinin Allah sai ya samu lafiya. Amma cuwa-cuwa wani malami a Kano wai yanzu ya tara jama'a kusan satin nan aka huddo bidiyon ya tara su za a wanke wai gashin manzon Allah a cikin wata kwalba damfara ce da yaudara a ina ya samu ina shi ina gashin manzon Allah shekara 2400 da yan kai yaudara ce kamar yadda suka saba. To dan haka lamari ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a nemi albarka da niyan Abubakar ko gashin sa ko abin da ya shafi jikin sa, haka nan Umar, haka nan Usman, haka nan Ali, babu wani sahabi da aka nemi albarka da abin da ya shafi jikin sa, domin sun tabbata sun san lamari ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a kiyasta wani akan shi. Duk wanda ka kiyasta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiyasi ne ma alfariq. Shi wanda kace ka nemi albarka da niyan sa ko ruwan arwala shi, ka san da abin da zai cika. Innamal a'malu bil khawatim, innamal umuru bil khawatim. To dan haka shine anan kenan yace wai suna neman albarka da shafar wato raggan Abu Zaid, hatta khuyila annahul uwaisu annahul qarniyu uwaisu aw ila asadiyu dubaisu, wato har aka zata cewa yace hatta khuyila ilayya, har aka kamanta mun annahu cewa Abu Zaid na gurnin Saruja al-Qarniyu Uwaisu shine Uwaisu al-Qarni. Fiyayyen tabi'ai shaida ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace da Umar ina maka wasiya in ka hadu da shi ka nemi cewa yayi maka addu'a, fa innahu mustajabud da'awa, domin abun karba ma addu'a ne. Manzon Allah ya bashi bayani sifa ɗaya bayan ɗaya, yana da kaza, yana da kaza, daga kaza zai zo. Manzon Allah ya ce in ka hadu da shi ka nemi cewa yayi maka addu'a ya ruka maka gafara, domin addu'a sa addu'a ce karbabba. To shi ne malamai suka da an dan samu kai kawo, wasu suka ce Sa'id ibn al-Musayyab shine fiyayye daga cikin tabi'ai, wasu suka ce Al-Fudail ibn Iyam, wasu suka ce Abdullah ibn al-Mubarak, da sauran dai maganganu. To sai ga nassi wanda ya tabbatar da cewa fiyayyen tabi'ai shine Uwais ibn Amir al-Qarni, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace hatta khuyila ilayya, sai da aka kamanta mun annahu cewa Abu Zaid na gurnin Saruja al-Qarni Uwais shine Uwais al-Qarni. Wannan saboda tajanisi ne ya jinkirta ya gabatar da dangantar akan sunan. Awila asadiyu dubaisin, ko kuma wato dubais ne al-asadi, an gane ko? Dubais al-asadi shine wato Yazid al-asadi, wani sarki ne da aka yi a birnin Baghdad mai matukar mai yawan kyauta. An rawaito cewa lokacin da ya ji labarin cewa wato Al-Sheikh Al-Hariri a cikin makamansa ya ambata sunan shi, ya aika masa wata kyauta wanda take ta mamaki. Da ya ji labarin cewa ya ambata sunan shi a cikin wannan makama, ya siffanta shi da wani bangare daga cikin sifofinsa. To a lokacin nan ya shirya kyauta ta musamman ya aika masa, shine yace awil asadiyu dubais, ko kuma yace aka kamanta mun cewa shine dubais al-asadi. Thumman thala alaihi min jawaizil mujaza wa wasailis silah, yace sannan sai ya kwararo a kansa min jawaizil mujaza, game da tukuici na al-mujaza wato sakayya, ko kuma kace jawaiz kyautuka na sakayya akan wannan alkhairi da ya musu. Lafazin jawaiz jam'i ne na jaiza, wa wasailis silati da kyautuka waɗanda suke masu saduwa da juna, ma'ana masu bibiyar juna. Ma qayyaba lahu al-gina, abinda wato ya kaddara masa ya saka masa al-gina wato wadata. Lafazin qayyaba shine ma'ana sakawa, ga yacin wa man ya'ashu an zikrir rahmani nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, kuma ga yacin wa qayyabna lahum qurana'a, shine yace ma qayyaba lahu al-gina, kenan abinda ya sabbaba masa wadata. Wa bayyaba wajhal muna, ya faranta masa fuskar guri. ولم يزل ينتابه الدخل مزمتج الثقل يجي الدخل واتو أرزكي أن قاني قد قبيت المالي بيقشي بينتابه ينا ميما أبو زيد نبرنن سروج لوكشي زوا لوكشي ما نتج الثقل تلوكشن دا أكهي بيوان ننتا إلا أنو إيا البحر الأمانة har aka kai lokacin da aka ba teku nutsuwa iska ta kwanta wata sannal itmamu ila Oman wato cika bulaguro zuwa birnin Oman wato ya saukaka faktafa Abu Zaid bin Nihla Abu Zaid sai ya wadatu da wannan kyauta da ake masa an gane ko lafazin Nihla kyauta jam'unsa shine Nihal gaya can wa atun nisa asaduqati hinna Nihla sai yace wata ahabalin rihla yayi shiri domin bulaguro yace falam yasmahil wali bi harakatihi ba'da tajribati barakatihi shi wannan sarki bai yi rangwame game da motsin Abu Zaid yace ko dai ba inda zaka bayan ya jarraba albarkarsa bal aw aza bi dammihi ila khuzanatihi bari dai shi wannan sarki aw aza wato yayi nuni ya bada umarni bi bammihi game da cewa a hada Abu Zaid ila khuzanatihi zuwa fadawansa waɗanda suke na kutu da kutu kin gane ko wanda abun bakin ciki in ya samu sarki su ma ya same su sune ake kira khuzana yace a hada shi a cikin fadawa waɗanda suke makusanta a fada wa antu dalaka yaduhu fi khuzanatihi kuma a saki hannunsa a cikin taskarsa duk abin da yake so ya dauka qala al-haris ibn hammam al-haris dan hammam yake fada falan ma ra'aituhu qad mala ila haythu yaktasibu al-mala lokacin da naga Abu Zaid ya karkata zuwa inda zai ringa tsururin dukiya yake tarawa yana tarawa yace an haytu alayhi bitta'anif yace sai na nufato shi bi ta'anifi game da yi masa zargi da yi masa Allah wa alawadai wa hajjantu lahu mufaraqatal ma'alafi wal alifi wato na muna na masa rabuwa da masaba ita ce gida wal alifi da aboki nace masa yaya zaka rabu da kasar ku garin ku ka rabu da abokanka fa qala ilayka an yasiyi karkiyaye ni inesa da ni wasu ma'amini ji abinda zan fada maka la tasbuwanna ila watan fihi tubamu wa tumtahan warhal ani darillati tu'lil wihada ala alkunan wa harub ila kinniyaki walawannahu hibnan haban warba bi nafsika antuki ma bi haythu yaghsha kadran wajbil bilada fa ayyuha arbaka fakhtarhu watan wada ittadhakkura lil ma'ahidi wal hanina ila sakan wa alam bi anna al hurra bi awqanihi yalqal ghaban kadurri fil asdafi yustabra wa yubkhasu fi saman yace la tasbu wanna ila waban yace kada ka karkata ila wadanin zuwa wani mazauni fihi tubamu wanda ake zaluntar ka a cikin shi wato mutum tahan ake wulakanta ka duk gunda ka san in ka je ka zauna za a ringa zaluntar ka ana wulakanta ka to kada ka karkata zuwa gare shi yace warhal yace kalabta anil dari gabarin gida allazi tu'lil wihada duk gidan da ke daukaka kurami alal kunan abusa kololuwar dutse yace ka bar shi duk wurin da ake daukaka kaskantattu masu daraja a kaskanta su to ka kaurace ma wannan wuri shine abin da yake ni yace warhal kalabta anid dari gabarin gida allati wanda tu'lil wihada wato ke daukaka kurami alal kunan abusa kololuwar dutse lafazin kunan jam'i ne na kunna ma'ana kololuwar dutse me yake nihi masu daraja an kaskanta su kaskantattu kuma an daukaka su yace waharub k ka gudu ila kinnin zuwa daki yaki wanda zai kare ka game da zafin rana ko tsananin sanyi. Yace walau annahu hibnan haban, yace kai koda wato kogon dutse ne in ka samu shige ka boya. Yace warba abi nafsika, yace ka daukaka kanka an tukima bi haisu yaga shakar daran. Yace kar ka sake ka zauna a inda datti zai ringa rugo maka. Duk inda ka san wani datti zai rugo maka to kai kokari ka kaurace ma wani. Daran shine datti, jam'unsa shine adran. Yace wajubil bilada, yace ka sari garuruwa da tafiya ko ina ka je. Fa ayyuha ardaka, duk inda ka ji ya gamsar da kai. Faka tarhu wadan, mai dashi shine gida, ka zabe shi shine garinku. An gane ko? Wa ardullahi wasi'atan, wannan yake wannan can dai ta cikin suratul wannan suratul nisa shine alamtakun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Qalu shine yake cewa innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Shine anan yace wato wajibil bilada, yace ka sari garuruwa da tafiya ko ina ka je. Fa ayyuha ardaka, duk garin da ka samu ya gamsar da kai. Fakatarhu wadan, ka zabe shi shine matsayin garinku. Manta da gida, yace wada ittazakkura lil ma'ahi, yace ka daina tunanin inda ka saba. Wal hanina ila sakan, da bige zuwa gida, yace wannan dukkan manta da shi. Yace wa alam kai sani bi annal hurrashi da fi audanihi, wato a garin su yal kalgaban, yana haduwa da kamunga, ba a bashi kima shi da daraja shi. Hausawa suka ce dan godiyar gida bai ya daraja. An gane ko? Dan godiyar gida bai ya daraja. In dai kana cikin jama'ar ka to kimar ka bata bayyana sai lokacin da kaje inda ba a san ka ba. Wanda ba san ka ba sune za su daukaka darajar ka. Sai yace kadur, yace aitam kargwala ne fil asdafi, lokacin da yake cikin kumsan shi. Yustazra, ana wulakanta shi. Wayubkhasu, ana tauye shi fi saman game da kudi. Amma da zaran an bare shi ya fito, an gaggwala ne a fili, to a lokacin nan fa kimar shi za ta fito fili. Amma in yana cikin kumsan shi zaka ga ana wulakanta shi, ana tauye masa kudi. Shine yace wayubkhasu, ana tauye shi tisaman, wato game da kudi. Ga ya can wala tabkhasun nasa ashiyahum. Thumma qala, sannan sai yace hasbuka mastama'ata, yace abinda ka ji ya ishe ka. Wa habbaza anta lawittaba'ata, yace ina ma a ce kai harisu ka bi wannan gargadi da na maka. Fa awdahatu lahu ma'aziri, haris yace sai na bayyana masa hamzarina. Wa qultu lahu, nace masa kun aziri, zamanto me karbar hamzarina. Fa azara, sai ya karbi hamzarina. Wa atazara, shi ma sai ya bada hamzari. Wa zawwada, ya guzurtar da ni hatta lam yazara, har aka kai bai bar ba duk wani abin da nake bukata a cikin bulaguro, komai sai da ya hada mu. An gane ko? Ga cin latubiki wala tazar, shine yace hatta lam yazara, yace har ya kai bai bar komai, duk abin da nake bukata ya hada mu. Thumma shayya'ani tashyi al-aqaribi ila ar-rakibtu fil qaribi, sannan sai ya raka ni irin rakiya ta makusanta. Ila ar-rakibtu fil qaribi, har aka kai lokacin da na hau kwalakwalo. An gane ku? Idan aka ce al-qarib shine kwalakwalo, dan karamin jirgi na ruwa, jam'unsa shine qawari. Yace fa wadda'atuhu, sai nayi masa bankwana. Wa ana ashkul firaqa wa azumuhu, ina kai kukan rabuwa ta da shi. Wa azumuhu, ina zargin sa. Yace wa awaddu, ina gurin. Law kana halakal janin wa ummu, daman ma a ce dan da uwar sun halaka gaba daya. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata. Da fatan abinda muka fada daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.